بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم دركين سركي يا داود مودر سمو الاتاف من خلق المؤمن إن شاء الله زمتاشين يسكير شافينا تلاتين daidai inda yake cewa arkanul akhlaqi safila ginshikai na halaye makaskanta wato ginshikan halaye makaskanta marasa kyau kenan yace wa kama kila to kamar dai yanda aka ce ne kamar yanda ake cewa ne wa bididdiha tatamayyazul ashiya'u wato wa tatamayyazul ashiya'u bididdiha abubuwa suna bambanta su fito sarari a gane su da kishiyoyin su mato duk abu da aka faɗi kishi yasa to sai a fi gane shi sosai idan aka faɗi munanan halaye to sai ƙara fito da ma'anar kyawawan halaye fa inna man sha'al akhlaqi safilati ala arkani al-jahli waz-zulmi wash-shahwati wal-ghadab matashiyar makaskantan halaye wato munanan halayen inda suke tasowa suke samu asali to a bisa waɗansu ginshiƙai ne waɗansu jigogi ne guda kamar haka guda hudu aljahlu jahilci duk wanda ya zauna cikin jahilci to komai ma zai iya samun sa sa'annan wa zulm zalunci in mutum yana da zalunci a zuciyarsa to zaluncin zai iya tunkuɗa shi zuwa ga kowane irin abu mara kyau wa shahawati sannan tsabagen sha'awa idan mutum sha'awa kwaɗayi ya yi wa mutum kane-kane tunan ma zai iya ingiza shi zuwa ga kowane irin munanan abu walgadab haka nan idan mutum ya zama mai saurin fushi mai yawan fushi idan mutum ya fusata sosai to yana rasa akasarin hankalinsa kamar yadda sha'awar ita ma haka take in sha'awa ta yi tsanani tana rage tasirin hankali yawa sannan fushi ma idan ya yi tsanani yana rage hankali kai yana batar da shi ma sau da yawa shi yasa mutum yake mummunan abu a lokacin da ya fusata da yake kai shi ga nadama galibin zub da jini da sauran abubuwa na kasassaba da yawa tasirin fushi ne fal jahlu kaga shi dai jahilci yurihil hasana fi suratil kabir zai nuna masa kyakkyawan abu a surar mummuna jahilci yana jawo haka kyakkyawan abu sai ya zamanto mummuna shi a gurinsa bai san kyansa ba wal qabiha fi suratil hasan mummuna kuma a surar kyakkyawa in ba haka ba yaushe ne mawadaci zai ga kyawun rowa kuma ya dinga waya ganin kyauta kamar wani mummuna abu ne ko rashin hikima ai kaga dimbin jahilci inda a ce ya san irin abin da Allah ya tanada umarnin da yayi da abin da ya tanada ga masu infaki da yawan nasoshin da suka zo alqur'ani da hadisai da kuma tarihin magabata na kwarai duka wajen yawan kyauta to da ba idda za a yi ya dauka cewa wai ya tara ya kulle kurin har sai bayan ya mutu azo ana fito abubuwa ana cewa kaza ana kama baki ana mamaki kuma ya dauka wai wannan shine daidai ai wannan jahilci sai dai lahanin jahilci kawai wal kamala naksan kuma sai nuna mutum abin da yake shine kamala sai ya fahimce shi kamar na ƙasa ce kamar yiwa wanda ya muna na maka ka kyautata masa sai ta wannan tsoro ne taya mutum zai ci ma mutunci ko ya ma kaza sannan kai hakuri ai kawai kayan kaza sai dauka cewa tsoro ne alhali wani abu ne wanda ake son sa wannan sa kamala sai dauki na kasa kuma ta zama ita ce kamala mana abu wato dai mutum ba zai kalli abubuwa ba zai dube su ta mahanga mai kyau ba saboda wannan jahilcin والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه zalunci kuma zai dora shi zai zaburar da shi akan ya ajiye abu ba a ma'ajiyar sa ba dama jahilci haka aka fassara ma'anar jahilci wad'ul umuri fi ghairi mawadi'iha sanya abubuwa ba ne bugiran su ba Allah ta'ala yace inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba li'annahu wad'u al-ibadati fi ghairi mustahiqiha fa yakdabu fi mawdi'ir rida sai fusata a gurin da ya kamata a samu a yarda abinda ya kamata ya nuna gamsuwarsa akai to sai fusata akai wa yarda fi mawdi'il ghadab sai yarda kuma a wurin fushi da ya kamata a fusata wa yadhalu fi mawdi'il ana sai ya wauta ya jafa'i a wurin da ya kamata a natsu ya natsu wurin natsuwa wa yabhalu fi mawdi'il bazl sai ya ruwa a bigiran bayarwa bigiran da ya kamata a bayar wa yabzulu fi mawdi'il bukhl sai ya bayar kuma a wurin da ya kamata a yi ruwa ko ya wajaba a yi ruwa misali gurin da dai ya zama sabo za a yi kaga bai halatta ba ya bada dukiyarsa amma shi duk abu kaman akasin yake inda ya kamata ya bayar sada zumunci ko wani abu na addini ba zai ba amma wurin da kuma bai halatta ya bayar ba to nan kuma yake son yin gwaninta wai hujimu fi mawdi'il iqdam sai ja da baya a gurin da ya kamata ainihin ya tinkari abu abinda ya cancanta da ya tinkare shi gaba gadi to sai ya kasa wannan sai ya ja da baya wai kudimu fi mawdi'il ihjam sai ya tinkari wato sai ya fuskanci abu ya gabata kuma a wurin da ya kamata ya ja da baya wai linu fi mawdi'il shidda sai ya ganshi ya tausasa ya yi lako-lako a wurin da ake neman ya tsananta wai shaddu fi mawdi'il lin kuma ya zama mai tsanani a wurin da ya kamata ya tausasa wai tawadu fi mawdi'il izza sai ya kaskantar da kansa a wurin da ya kamata ya nuna daukakar kansa ya nuna ainin izzarsa wurin da ya kamata ya nuna mutuncinsa kamalarsa da izzarsa to sai ya kwantar da kai wa yatakabbaru fi mawdi'it tawadu sai girman kai kuma a gurin da ya kamata ya kaskantar da kai a takaice dai shi zalunci dabi'a ce ko halayya ce da ke sanya mutum ya zama a akasin daidai yawa kuma aka tashi kawai shi inda ya dosa ba ruwansa da duba menene daidai galibi ma yafi karkata zuwa gaba daidai din ba wasu haka suke a mu'amalarsu da iyalansu mu'amalarsu da jama'a a harkokin addini komai shi ma'auninsa sabanin gaskiya ne sabanin daidai to wannan ɗabi'a ce ta zalunci amma yana da alaka da jahilcin galibi jahilcin ne ke sababta wannan washahawatu tahmiluhu ala alhirsi tsananin sha'awa kuma tana saka mutum ya zama wato ta dora shi akan alhirs kwadai shi kwadai kan abu da sha'awar kanta Allah ya dasawa mutum ita saboda akwai bukatar ta, in babu ita aslan to dan adam ba zai iya cimma wasu abubuwa muhimmai a rayuwarsa ba. To amma kuma idan sha'awar ta yi tsanani ko kuma kwadayin yayi tsanani ko kuma aka karkata su zuwa ga inda ba a so, to sai a samu mummuna abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ihris ala ma yanfa'uka, ka kwadaito akan abin da zai amfane ka. To kaga duk abin da yake mai amfani ne a addini da rayuwa, to wannan mutum ya kwadaito akan sa ya cin masa, kuma wannan ba zai zama illa ba tunda shari'a ta riga ta tsabtace shi. To amma shi hirs anan kwadayi wanda ya wuce misali ko kuma wanda baya kan daidai, to sha'awa tana dora mutum akan wannan washuhi da ne mamunar ruwa ko ka iya cewa hadama, domin shuhu shine mutum ya hana abin da ke hannunsa kuma yana hankoran na wa'ansu, ya zama kaman man an wahati, ya hana nasa ya make kuma yana akawo. Wal bukhli da ruwa wanda aka sani dai mutum ya kasa bada abin da ya wajaba akan su abin da ya kamata. Wa adamil iffa da rashin kamewa, inda ya kamata ya kame kada ya nuna kwadayi sai ya daina ta nuna kwadayi. Wannan hamati da zari, wannan hama da zari aka ce nahim wanda ke zarin kwadayin abu. Ana iya samun misali mutum yana da zarin abinci, zarin son kuɗi, zarin kaza, to shi ne naham. Nahimun mai yi wannan ɗabi'a kenan. Wal jasha'i da tsananin haɗama dai. Shuhu da nahama da jasha duka suna da alaƙa da juna. Tsanani da tsauri cikin san abu da maƙe shi da riƙe shi. Wazulli da ƙasƙantar da kai a garin neman abin kwaɗayin sai je ya ƙasƙanta kansa ga wanda bai dace ba. Wadana ati kulliha da abubuwa na ƙasƙanci dukansu. Wani ma sai ga ya je yana ta ladabi, yana ta ƙasƙantar da kansa ga mace marasa tarbiya ma, saboda yana da wata mummunar sha'awa tattare da ita. Duk wani ƙasƙanci zai iya raskar wanda ke da sha'awa da kwaɗayi waɗanda suka fita daga ƙa'idar shari'a. Wani abubuwa ne da ake ganin su mutum zai juri kowace irin zilla wai don ya samu biyan bukata. Ka duba yadda mutane suke yi a wuraren 'yan siyasa haka nan, mutum da shekarunsa da mutuncinsa shekara da shekaru yana rike da iyalansa, Allah ya rufa masa asiri, amma saboda kwaɗayi da wani abu ya je ita ƙasƙantar da kansa. Ba ma kamar a ce yana da wani rabo na ilimi ko addini, abin ma ya fi ƙazanta. Walgadabu ya milhu alal kibri, fushi kuma zai ɗora shi akan girman kai. Galibi wanda ke da sauran fushi daga girman kai wato zai girman kai. Walhikdi da ƙyashi, walhasadi da hasada. Kodake shi asalin hikdu shi ne mutum ya kullaci waninsa da gaba da ƙiyayya. Walhasadi da hasada mutum ya zama bai san alkhairan da ke samuwa ga wa'insu. Wal'udwan da shishigi, ƙetare haddi wa mutane. Wasafahi da wauta, wato wanda ke da sauran fushi za ka same shi da yawan hanci ne. To kuma mai irin wannan mu'amala da shi ba ta da kyau, kuma galibi za a gan shi mai girman kai ne, shi mara daɗin sha'ani. Wa yatarakkabu min bayni kulli khuluqaini min hadhihi al-akhlaqi akhlaqun mazmuma. Yawa za a samu hauhawa daga dukkanin wato a tsakanin dukkanin halaye guda biyu daga waɗannan halayen, to za ka samu akhlaqun mazmuma, waɗansu halaye da yawa kuma waɗanda ba a son su. Misali ka haɗa abin nan jahilci da zalunci. Ayyazanbillah, mutum jahili ne shi kuma ɗabi'arsa akwai son zalunci, to kaga in yazo fagen zalincin nan tunda jahili ne ai ba sauran sassauci ba tausayi saboda haka halaye da yawa munana za su fito to haka nan sha'awa ta zama ta yawa ga mutum ga saurin fishi inda sha'awa take za a ganshi kamar yayi me kamar kare haka wajen yarda da kaskanci inda kuma baya da kwadayin wani abu yake ganin ba mamawar komai kuma jabari ne shi ba jin kai ba tausayi haka zaka tada shi to sai ga halaye munana da yawa sun fito wa milaku hazihi al-arba'ati aslani matattara wa'annan abubuwan guda hudu kuma duka asalai ne guda biyu tushe ne guda biyu ifratun nafsi fi dha'f fi dhufi wa ifratuha fi al-quwwa wato wuce iyaka da rai zai samu wajen rauni wato tsananin rauni kenan a cikin tsananin zuciya rai ya raunana matuƙa wato ma'ana mutum zilla da rauni da rashin kwari a cikin zuciya yayi tsanani yayi yawa ko kuma wa ifradu hafil kuwa ko kuma wuce iyaka a wajen ƙarfi wato rauni yayi tsanani ko kuma ƙarfi yayi tsanani to in kowannen su in ba abin da zai taso da ane raunin ya dan da ya gushe ƙarfi ya samu a samu matsayin tsakatsakiya ko kuma abin da zai zama linzami ya zama birki ga shi ƙarfin da ya wuce wato yayyawa to za a iya samu abubuwa munana fa yatawalladu min ifradiha fi dhufi zai haifu zai faru sakamakon wato tsananin rauni da shi rai zai samu idan zuciya ta samu tsananin rauni rashin ƙarfi rashin ƙwazo rashin himma to in aka samu tsananin rashin wannan sai a samu almahana kaskantar da kai mahin kaskantacce kenan am ana khairun min hadha allazi huwa mahin wala yakadu yubin mahin wato wanda yake makaskanci mahana kaskantar da kai walbukhul thuruwa marwaci saboda rauninsa ai shi yasa ba zai iya fidda dukiyar ba yawa ji yake idan ya bada wani abu kaman zai daye fatar jikinsa ne ko wani abu mai kama da haka to mutum ya yarda ya daye fatar jikinsa ne ai dole ya batta dole ya bari to haka ji yake jin dukiya ta riga ta fi karfinsa yau ba shi yake mallakar ta ba ita take mallakar sa wal khissa da hali na kaskanci mahana da kissa ma'anarsu kusan ɗaya ce hasis wulaƙantacce wanda yake karɓar wulaƙanci ko ya fasafanto da shi wallu'um da munin hali mummunan hali akwai la'um akwai lu'um la'umun zargi kushewa la'um amma lu'um yawa lu'um wanda ya fasafanto da shi sai a ce la'im to wanda yake da munin hali mummunan hali wanda ya tattara ɗabi'u munana kamar ruwa rashin kirki dai wani mai kasida yana cewa izal mar'u lam yadnas min al-lu'mi irduhu fa kullu rida'in yartadihi jamil idan mutum wato mutuncin sa bai munana ba da mugun hali mummunan hali dabi'a sabata yimuni da mumuna hali ba to fa kullu rida'in yartadihi jamil duk mayafin da ya saka yana da kyau da irin rigarsa komai arhatta to tana da kyau amma idan ya sifanto da munanan halaye sai ya sanya riguna mayamaya ta yi ma hadda alkyabba da nadi amma duk da haka ana ganin sa a banza bai da wata kima komai lu'um dai to rashin kirki wa zulli da kaskanci shi ma dai kamar mahana kissa zul wal hirs da kwadayi wa shuhi da hadama wa safasi wal umuri wal akhlaq da makaskantan al'amura da makaskantan halaye wa yatawalladu min tasawwuji ahadi al-khuluqayn bil akhari awladu ghiyatin kathirun. Yana haifuwa daga auratayya idan ta faru tsakanin halaye guda biyu, wato wayannan munanan halayen daya auri daya, kamar mu ce kamar muka faɗa a baya, jahilci ya haɗu da zalunci. To ya kai wannan aure, to za a haifi auladu ghiyatin kathirun, ya'yan shegu da yawa, ya'yan shegu da yawa su ne auladu ghiya, ya'yan da ba su da uba ko kuma ba a san ubannin su ba, suna can suna yawo a duniya. Allah shi tsare mu. Fa inna nafsa qad tajma'u quwwatan wa dha'fan, shi rai yana iya tattara ƙarfi da rauni a lokaci guda. Fa yakunu sahibuha ajbaran nasi idza qadara, ma irin wannan rai sai ya zama mafi girman kai a mutane idan yana da iko. In iko ya zo hannunsa, to zai taka kowa. Wa azallahum idza quhira, mafi kaskancin su kuma idan aka fi ƙarfinsa. In ya samu wadata, zai bushasha yadda ya so, kuma zai taka mutane, zai kaza da kaza, nuna isa ke cire ni. In talauci ya same shi, kuma ka gan shi da karaya da yarda da ƙasƙanci, ya fada ne ya fada can. To amma mumini mai kyakkyawan hali ba haka yake ba. Wa in yana da ƙarfi ma, to ƙarfin nasa yana da linzami, kuma zai amfani da ƙarfin wajen ya nemi yardar Allah, ya kyautatawa bayin Allah. Yawwa, in ko wani abu ya same shi na rauni, na jarrabawa, na ibtila'i, zai haƙuri nan ma ya nemi yardar Allah a kai, sannan kuma ya yi abin da shari'a take nema, ba zai yarda ya kaskanta kansa ba, domin ya san inda yana da imani to yana da izza. Walillahi izzatu walil rasulihi walil mu'minin, mutum ba zai zama mai kaskanci ba kawai saboda bai da abin duniya ko saboda bai da mulki, matuƙar yana riƙe da imani ba makaskanci ba ne. To amma idan akwai jahilci, idan akwai zalunci, to sai ka tarar da irin wannan. In an samu iko, to ainihin babu dama. Idan kuma iko ya kubce, to shikenan. Wani sai ka gan shi da ya yi mulki, ya taka mutane, amma sai ka waye gari a wata rana kuma ka gan shi yana yawo, yana maula, baya jin nauyin wani, da ya yi jabarancinsa ya gama, amma kuma daga baya yanzu yana yawo, yaje can ba zai iya haƙuri ba. To kaga rauni ne ba ɗan ƙarami ba ya same shi a wannan. Zalimin anufin jabbar, azzalimi ne mai tsanani, anuf mai yawan tsanani, anuf shi ne tsanani cikin al'amura, jabbar ko mai tsananin girman kai. Fa idza quhira sara azalla min imra'atin, azalla ba ad ko fa idza quhira sara adalla min imra'ati, adalla din ne dai ba azalla ba. Idan aka fi ƙarfinsa kuma, sara sai ya zama adalla, mafi ainihin yanga min imra'atin, fiye da mace, wato ma'ana sai ya zama mai rauni, ya zama lagwai-lagwai haka, fiye da mace mai takama. Dallu a lugha ɗin yana nufin irin yanga da takama, irin wanda mata suke yi, wanda ya damu da su wahal da shi, misali, ko wanda ya biye su haka, to shi ne dalal ko dallu. To sai ya gan shi ya koma, ai wannan bai sifa ba ta yi kama da sifar mai izza ba, ai jabanun anil kawi, jabanun anil kawi, yana da matsoraci ne a barin kusatar mai ƙarfi, matsoraci ne, ba zai taɓa yarda wani abu ya haɗa su da mai ƙarfi ba. Jari'un ala da'if, amma mai tsaurin ido ko tsaurin zuciya akan rarrauna. To duk halaye ne irin waɗanda ba su da kyau. Al-khuluqul mahmudu baina khuluqaini zamimain, to kullun dai ƙa'ida ce, hali abin yabo to yana nan ne a tsakanin halaye guda biyu ababen kushewa. Saboda kullum kharul umuri awsaduha, mafi alherin al'amura to su ne matsakaitansu, idan an takaita an yi kasa to galibi mutun zai zama abin zargi idan aka wuce iyaka mutun zai zama abin zargi amma matsayi matsakaici shine abin da ake nema fal akhlaqu zamimatu yuwallidu ba'daha ba'dan halaye ababin zargi ababin kushewa to sashen su yana haifar da sashi kama annal akhlaq alhamidata yuwallidu ba'daha ba'dan kamar da halaye ababin yabo sashen su yana haifar da sashi kamar da ayyuka ne yawa aiki nagari ai kullum wanda ya aiki nagari to wannan aiki guda ɗaya sai ya jawo ayyuka da yawa misali idan mutum yana raya sallah a jami'i ai kaga ba iya sallar kadai ba akwai alherai da yawa da zai samu sakamakon wannan jami'i da yake zuwa gamuwa da yan uwa tantubar sanin halin da suke ciki waye bai da lafiya aje a dubo shi waye ya samu damuwa aje ai a tallafa masa da sauransu da yawa amma wanda bai je masallaci ba ina ya san ma me ya faru banda ladan takawa zuwa masallaci ladan jiran limami da sauransu ko da mutane yanzu sun rage wannan din ba su cika san jiran limami ba galibi sun fi so an ta da sallah su zo su yi sallah a gaggauce in liman bai zo ba kuma su sa wani koma waye ya musu sallah kawai su yi nasu wannan ma wani kuskure ne da mutane suke to wato hakanan mummuna aiki kuma guda ɗaya sai ya janyo da yawa da yawa mutum garin aikata kokarin aikata laifi guda ɗaya sai janyo laifuka da yawa to haka nan halayen su ma kikkyawan mummunan hali guda sai jawo waɗansu munanan abubuwa kuma da yawa wa kullu khuluqin mahmudin muktanafun bi khuluqaini zamimaini kowane hali da ka sani na yabo kikkyawa kenan to muktanafun abin zagayewa ne bi khuluqaini zamimaini da waɗansu halaye guda biyu ababen zari wa wasadun bainahuma shi na yabon kikkyawan yana na tsakiya tsakaninsu yana tsakaita tsakaninsu wa darafahu khuluqani zamiman gefen sa biyu gefen karshe ta nan da gefen karshe ta can to wannan khuluqani zamiman zaka tar halaye ne ababen zargi kamar da suke cewa kila tarafai qasdil umuri zamim kila tarafai qasdil umuri zamim wato duka biyu na wato gefe biyu na tsakiyar al'amura matsakaitan al'amura to zaka tar abin zargi ne takaitawa ne ko wuce gona da iri galibi ga misali kaljudi allazi yaktanifuhu khuluqan bukhli wattabdhil kamar hali na kyauta mutum ya zama mai kyauta mai yawan taimako mai yawan kyauta ai hali ne mai kyau abu ne wanda ake sansa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ajwadun nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ramadani ya zo ana sifanta wato kyautar sa karihil mursala to kullum ma shine ajwadun nas to wannan kyauta yaktanifuhu khuluqal bukhli wat tabdhir halaye biyu suna kewaye da shi ta nan gefe da ta nan gefe a gefen ƙasa shine ruwa mutum ya zama marowaci ba zai bayar ba abinda ya wajaba da abinda ya kamata ba zai bayar ba kaga wannan mummunan hali ne shine a gefe na ƙasa yawa sannan at-tabwat tabzir sannan albazaranci a ɗaya gefen kuma zai bayar din kuma har ya wuce ka'ida ta al-jud ka'ida ta ciyarwa ka'ida ta bayarwa wace shari'a din take nufi ka gani wala taqil yadaka maghlutan ila unqika wala tabsuda hakullal basti fataquda maluma mahsura walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama to sai ga yana tabziri tabzirin zai ja shi zuwa ga bada dukiyar a inda ma bai kamata ba ko a lokacin da bai dace ba yanzu misali yadda mutane suke yi a harkokin bukukuwa da sauransu akwai wanda aka bani labari cewa wato saboda yana da kuɗi ɗakuna aka yi gadaje ma sai da aka sa a ɗakuna biyar to meye ma'anar wannan in ba rashin hankali ba ba albazaranci ba kaga irin wannan inda da hankali ma a ce ya je ya gina gida daki biyu ko uku ya ba wani ma ya zauna din kudi da ya bata wannan zai iya gina wani karamin gida a dan ɗan uwansa kuma ba za a rasa mai bukatar wannan ba amma saboda kawai tabziri ya burge jama'a a zo ana fada tun mutanen ma in ba waɗanda suka san fasadu tasawur ba bacin tunani ba ba ma wanda zai ɗauki wani a matsayin wani abin burgewa abin Allah wadai ne abin aiwus da shi ne yaushe mutum zai irin wani wanda da ya ce maka kai yarka da gado biyu ka ta to ɗayan na mene ne mai amfaninsa ba albazaranci ba wata wadu'u allazi yaktanifuhu khuluqa az-zulli wal ma'ana wal kibri wal ulu sannan misali na tawadi kaskantar da kai allazi yaktanifuhu khuluqa az-zulli wal ma'ana wanda halaye guda biyu na kaskanci da karbar wulakanci ke damfare da shi ta gefe guda ko kuma an zarce wal kibru wal ulu girman kai da daukaka kai kaga shi tawadu yana nan a tsakani ne kai ba wulakantacce bane ba mai karbar zilla bane abinda zai kai ka ga kaskanci ba za ka yarda da shi ba bai kamata mu'mini laysa lil mu'min an yuzilla nafsahu yawa bai kamata mu'mini ya kaskanta kansa bayan Allah ya darjanta shi yawa sannan kuma ba maganar girman kai kuma a lokacin da ba za ka kaskanta kanka ba komai girman matsayin mutum ba za ka je ka wulakanta kansa ba wajen kwadayin wani abu a gurinsa ko neman wani abu na matsayi da sauransu kai ka nuna masa kamar shine zai ma ba Allah ba ka bar shi a matsayin sababi kawai sai ka kare mutuncinka da matsayinka kuma wannan ba zai hana ka samu rabonka ba ba haka bane amma mutane yanzu ba kai musu haka ba ka neman wani su ce kai wato ba son abin kake ba da gaske ko to sannan girman kai kuma misali a ce ba za ka yi mu'amala da mutane mu'amala da shari'a ta yadda ba saboda kana da matsayi ko kana da wani mutum talaka ne ba za ka je ka gaishe shi ba ko ba za ka masa sallama ba ba za ka gaisa da shi ba ba za ka damu da shi ba sai wanda ya isa sai wanda yake ajinka ne sai dai a gaishe ka amma ba za ka gaida mutum ba misali to kaga babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa duk sanda bai ga wani ba a masallaci zai tambaya mai ina labarin wani da aka ce ai bai da lafiya ne to zai ce wai zai je mu dubo shi ko a ƙarshen madina ne sai a tafi ta kafa yana sauri har a je a duba mutum to ba maganar cewa wannan namiji ne ko mace ko bawa ne ko ɗa ko wane ne kawai saboda wannan hali ne da yake nuna sanin kimar mutane nuna sanin kimar mutane da haƙƙinsu ba su haƙƙinsu musamman kuma abinda Allah ta'ala ma ya kwadaitar a kansa wannan babu kaskanci a ciki to amma idan mutum ya zama bai da ma'auni na shari'a to wannan abu ba zai iya tafi da su daidai ba abinda yake nufi shine dukkan wani hali na gari to zaka tarar a gefe guda akwai wani mummunan hali wanda ba a son mutum ya sifanto da shi a tattare da shi a ɗaya gefen kuma wani irin sa mummuna kamar dai da ya bada misali fa innan nafsa matan harafat an tawassudi in harafat ila ahadi alkhuluqaini zamimain wala budda shi rai yayin da duk ya karkace a barin tsakaita tsayawa matsayi na tsakiya matsakaici to sai ya karkata zuwa ga ɗaya daga halaye guda biyu ababen zargi ababen kushewa ba makawa eh tama dama ai ba abinda zai tsaye da mutum a tsakiya din sai tarbiya ta addini shi yasa ya zama darura ne karatun addini mutum ya san aqidar addininsa sannan ya san ibada da zai yi sannan irin rayuwar da zai yi ya yi kamata ya sifanto ta bangaren halaye duk waɗannan dole sai an karanta qur'ani mai girma da kuma sunna ingantacciya ta manzo sallallahu alaihi wasallam sa dauke da bayanai masu yawa dangane da waɗannan abubuwa fa idan harafat an khuluqi tawadu'i in harafat imma ila kibrin wa ulu wa imma ila zullin wa mahana wa haqara idan rai ya karkata ya karkace a barin hali na tawadu'u irin wanda shari'a kuma dole ne
a fahimci waɗannan abubuwa yanda shari'a ta zo da su. Me tawadi'u? Tawadi'u shine kaza kaza a shari'ance. Me kunya? Kunya ita ce kaza a shari'ance. Mutum bai da sanin ma'aunin na shari'a sai wani shirme nasa, wata darkaniya ta sa, yace tawadi'u, yawa, sai ya kaskanta kansa, ya wulakanta kansa, ya kwankwanta wa wani azzalimi ma, amma zai je ai ladabi ne, ai durƙusa wada ba kashi ba ne, wani irin wada kenan, kowane wadan yau misali ba haka ba ne. To haka kunyar, sai mutum ya bar abinda ya wajaba ma sai zai ma kunya. Yanzu akwai wanda zai bar tambaya ko karatu na addini wa yana jin kunya, to wannan irin kunya kenan da abin alhaya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa alhaya khairun kullu, na kaga ba irin wannan bane. To dole sai ana da wannan ma'aunin na shari'a, yawa, saboda haka idan rai ya karkata a barin hali na tawadi'u kankan da kai, to sai ya karkata ko dai izuwa ga girman kai da daukaka kai, koko izuwa ga kaskanci da wulakanci da rena kai, janyo arena, wato rena kansa kuma ya sa arena shi haƙara haƙiyar wulakantacce a ban rena. Wa idhan harafat an khuluqil haya'i in harafat imma ila quhatin wa ju'a wa imma ila ajizin wa khawarin wa mahana. Ko idan kuma ran ya karkata a barin hali na kunya, to sai ya karkata ko dai izuwa ga rashin kunya, bushewar fuska shine quha, quha, wasu kuma su ce kiha, kihatun ko quhatun, wato bushewar fuska, rashin kunya, tsaurin ido, wajur'a da tsaurin zuciya, tsaurin ido, wato rashin tsoro, rashin shakkar kowa shine jur'a, zai baya kunya fitsararre. Wa imma ila ajizin, ko kuma ya karkata izuwa ga kashi wa khawarin da ainihin karata, mummunan rauni kenan, mutum ɗabi'arsa ta karata ta rauna wa mahana da ainihin kaskanci, kowa ma za a kwanta masa, kowa ma za a ainihin bishi, bi haisu yudimi'u fi nafsihi aduwahu, bi haisu ta yanda yudimi'u aduwahu zai tsammatar da maƙiyinsa fi nafsihi wajen cin nasara akan kansa, abu ya ɓaci kenan, har mutum ya zama ya ba da dama ko ya tsammatar da maƙiyinsa ma samun nasara a kansa saboda yanda kurin ya zama ya yi sake. Wai futu kasirun min masalihi, kuma da yawa daga maslahohinsa sai su kubce masa, ya ce maka kunya yake ji, shi yasa akwai wanda ya ce min wai shi ba zai iya karatu ba a gurin wani wanda ya girma, sai dai wanda yake sa'ansa ko sama da shi. To me ma'anar wannan? Yana kunya ya yi karatu a gurin sa'an ɗansa ko ƙaninsa. Misali, to a raina nake cewa to amma misali in dukiya ce fa, zai ce ba zai neme ta ba sai wurin sa'ansa ko kuma wanda ya girme shi. Bai ji suna cewa yaro da gari abokin tafiyar manya ba. To ai ko shi ne, in dai akwai wani yaro kusa da shi da yake da garin, in yana da bukata zai matsa kusa da shi, amma ya ce ba zai yi karatu ba sai ga wanda ya girme shi. To ai akwai ko dai da'awar kunya ta jahilci ko kuma girman kai, ya fi kama da girman kai ma. To wai zumu anna alhamila lahu ala zalika alhaya'u, kuma wai ya raya ta abinda ya dora shi ya saka shi yin haka din wai kunya ne. Wa inna ma huwa almahanatu wal ajzu wa mautun nafs, yawa, amma abinda ya janyo masa kawai kaskanci ne da kashi ne da mutuwar zuciya, amma ba haka ba, wannan ba kunya bane. Kunya ita ce sauna ko gudun aikata abinda bai kamata ba a mizani na shari'a ko kuma mutunci, yawa, da ɗabi'a mai kyau, amma ba wai mutum ya bar abin da ya kamata ya aikata kuma ya wajaba ba sai ya ce wai ya ji kunya ba. Wa kazalika idan harafat an khuluqi sabril mahmudi in harafat imma ila jaza'in wa hala'in wa jash'in wa tasahhudin wa imma ila ghilzati kabirin wa qaswati qalbin wa tahajjuri dab'in, kama haka idan rai ya karkata a barin hali na hakuri da ake yabo da shi shi ma za ga cewa akwai hakurin shi kansa wani ya ce maka hakuri ne da shi akan abu kaza sai ga kawai mahana ce misali mutum yana da iyalai sai abinda saka ga dama su a cika wani akwai hakuri mata nan nasa kullun ba sa zama kullun a tafi su yi kaza amma shiru abinsa kwabre ba ya magana to kaga wani hakuri ne a kashi ne a barin yin abinda ya kamata ya yi ba tsawatarwa ba komai sannan wata rana maza a ce kai yana da hakuri ƴaƴansa duk abinda suka yi ba ya magana hakuri ne da shi wannan kaga ba hakuri ba ne shi yasa ya ce wa kazalika kamar haka idan harafat idan rai ya karkata an khuluqi sabri al-mahmud abarin halin hakuri da ake yabawa mai kyau in harafat sai ran ya karkata imma ila jaza'in ko izuwa ga karaya wa halain da ainihin jaza'in raki wa halain da karaya jaza raki halain karaya waje sha'in da haɗama wata sahudin da kuma saurin fishi hanci ne ko dai zaman haka wato in ya gaza wannan wa imma ila gilzati kabirin ko kuma ya tafi zuwa ga wato bushewar hanta wa kaswati kalbin da bushewar zuciya wa tahajjur dabin da daskarewar ɗabi'a ɗabi'a mutum ta zama kaman abin nan dutse shi baya ma tasirantuwa da komai da yake gani to duk wannan ba abu ne da ake son sa ba kama kala ba'duhum kamar yanda wani a cikin mutane wato masu kasida ko hikima yake cewa tabki alaina wala nabki ala ahadin fa nahnu aglazu akbaran min al-ibli tabki alaina kana kuka akan wala nabki ala ahadin don tausayi amma ba ma kuka akan kowa fanano mu kenan aglazu akbadan mu ne muka fi taurin hanta min al-ibli fiye da raquma ma'ana taurin hanta shine rashin tausayi rashin jinkai ko rashin wato nuna damuwa da wani abu wa idan harafat an khuluqi al-hilmi yan harafat ila imma ila taish imma ila taishi wa tarafi wal hiddati wal kiffa wa imma ila zulli wal mahanati wal haqara kuma idan rai ya karkata a barin hali na hakuri hakuri na bibiyar abubuwa sannan a hankali bin abu shi hakuri wancan sabr hakuri gaba ɗaya kamar da ka sani hakuri danne zuciya a barin wani abu da mutum ya same shi wanda baya so ya yi hakuri da shi ko abin da yake so ne ya rabu da shi ya yi hakuri akan wannan to shine shi kuma wannan hilmu wani bangare ne na hakuri wato mutum ya yi hakuri ya bi abubuwa a sannu zaka so wani abu to amma kuma ba lalle bane ya samu a lokacin da kake bukata to kai hakuri har zuwa lokacin da zai sauka ko kuma ka bi a hankali har kai nasara akan abun to shine hilmi wannan sifa shine halim to idan hali ya karkata rai ya karkata a barin hali na hakurin bin abubuwa sannu-sannu din to in harafa sai ya karkata imma ila daish ko zuwa ga daish wato shine rashin hankali irin abinda ba mushi yake cewa rashin hankali rashin natsuwa mutum ya natsu abinsa a hankali yawa karancin hankali daish karancin hankali akan ce rajulun daish mutum mai karancin hankali mai karancin natsuwa ta hankali wa taraf da kuma san jin dadi kawai yanzu misali a ce kana sana'a ko albashi ko wani wata hanya dai misali Allah ya huwa ce maka kana samu ai hankali shine kai hakuri ka bi abubuwan ka sannu-sannu in kasuwanci ne jarinka ya yi karfi ya yi kwari in Allah ya so daɗin ma wata rana sai ka ji yawwa to amma misali sai mutum yace a ai tunda dai ga kudi a hannunsa kawai tiyace abubuwa na jin dadi sosai to kaga bai dauki matakin bin abubuwa sanne sanne ba kuma ba mamaki ya kasara wannan harka ta sa kuma duk wanda ya dauki wannan kan ai yayi zari na jin dadi tun farko ko nawa yake samu ma misali to ba zai ishe shi ba to shine taraf shi yasa shari'a ta yi hani daga zari a cikin kokarin jin dadi taraf akwai mutum Pakistan na ga ya rubuta wani littafi musamman akan wato illolin taraf wato da adwa'u taraf wato abubuwan da illolin da ke tattare da anin da wato mutum ya karkata zuwa ga kokarin jin dadi a koda yaushe zai karata jikin mutum zai sangarta dabi'ar mutum zai janyo mutum waɗansu halaye na kwadayi da kokarin nemo abubuwa ko da ta hanyar da ta dace ko ba ta dace ba yana dai kawo tarnaki kan abubuwa da yawa to shine abin da yake nufi amma mutum ya bi a hankali abubuwansa yana bin su saro-saro to sai ya tafi lafiya wal hidda kuma zai kai shi ga hancini saurin fusata shine hidda saurin fusata wal kiffa da kuma rashin natsuwa dai da kuma kiffa kusan ma'anar su ɗaya ne mutum ya zama khafif kamar wato kana taba shi misali ba zai hakura ba wannan shi ke jawowa misali hata a yanayin zamantakewar aure kullum matasan nan da ba su da saiti yawancinsu ba da wani linzami ba su abin nan za su yi aure abin da zai baka mamakin shi ne irin dukiyar da ake dandatsawa na aka zo aure uban ya wahalar da zai sha da shi dan shi mijin da zai aure ko iya duk dangi gaba daya wahalar da a yi ranar biki ma kadai ta isa abin a tausaya to amma gaba lokaci daya saboda rashin hilmu rashin linzami wani abu yana faruwa kawai sai mare ta sai na sake to wannan ba dai shi da kifa ba mai zai jawo wannan ya shi ne kuma ga su shekara nawa ma yana zuwa zance kowannan ma inda yana tunani ai ba zai inda zai tunani ai wannan wahalar da ya sha ma dawon lokaci ya kamata ya bi takatsantsan har gaba ɗaya ya manta duk wannan wahalalin da in akwai hankali ba za a yi haka ba to amma sai ga hakan dai ake ta yi lokaci guda an sha wahala an sha wahala ka sai da rabin gonarka ko duka ma ka sai kayan gado kuma ba a shekara ba an dawo ma da gadon ka rasa inda zaka ajiye shi misali me ma'anar wannan Allah kiyaye wai ma ila zulli wal mahanati wal haqara ko kuma rashin hakurin rashin natsuwar ya bayi zuwa ga kaskanci da wulakanci da rena kai misali fa farqun bayna man hamalahu hilmu zullin man hamalahu hilmu zullin wa mahanatan wa haqaratan wa ajzin farqun bayna man hilmuhu yawa hilmuhu hilmu zullin wa mahanatan wa haqara wa ajz wa bayna man hilmuhu hilmu iktidarin wa izn wa sharaf fa farqun akwai bambanci bayna man tsakanin wanda yake hilmuhu hakurinsa hilmu zullin hakuri ne na kaskanci wa mahana da wulakanci wa haqara da rena kai wa ajzin da kashi wani ya je ya yi maular ya yi tumasanci ya yi komai ba a ba shi ba kuma ya haƙura mana ya tafi wani wajen amma hakanan zai tsaya kamar kare haka kullum ai wannan ba haƙurin da ake so ba kenan kullum ce to ai abin sai abi a hankali tun ba ranar ke ganin ka nan ko tun watan jiya to ai ka san abubuwan ne da yawa sai a hankali kullum yana wannan ba daidai ba ne wulakanta kai ne har yaushinka kana musulmi har yaushinka kana mutum wanda yake da dar martaba ta yi kama da iyalanka da komai amma kuma ka zo kurin gaban wani kurin ka wulakanta kanka haka saboda me wa bayna man hilmuhu da kuma akwai bambanci tsakanin wanda yake wato akwai bambanci tsakanin wanda hakurinsa hakuri ne na kaskanci da zilla da wulakanci da kashi da kuma wanda hakurinsa hilmu iktidarin hakuri ne na yana da iko wa izzatin da izza wa sharaf da daukaka wato kawai kyan hali ne yasa bai azarba bi wajen abin da zai yi ba amma ba don bai da iko bane ba saboda haka wanda yayi hakuri ya bi abu a hankali tare da cewa yana da ikon yayi ani sama da haka yanzu misali a bangaren dukiya wanda yana da iko yayi albasaranci ma yayi bishashi yayi abin da ya ga dama amma yana bin abubuwa sannan a hankali saboda tarbiya ta tsakaitawa cikin al'amura ai kaga wannan abu ne abin ayaba saboda haka kowane al'amari ana dora shi a ma'auni na shari'a to sai a sama masa gurbi da ya dace da shi kama kila kullu hilmin atabi ghairi iktidarin hujjatun laji'un ila halli amu kullu hilmin dukkan wani hakuri ata wanda yazo bi ghairi iktidarin ba tare da iko ba hujjatun wata hujja ce al-li'am makasanta laji'un ilaiha wato suna fakewa zuwa ga wannan anin hakurin wato abin da yake nufi dai sau da yawa wanda zai dabibiyar abubuwa yana dabibiyar abubuwa saboda bai samu iko a kai ba to wannan ba wai asalin hakurin bane yasa saka akwai abubuwan da suka cancanta da ya hakuri da su fiye da wannan amma bai hakuri da su ba amma nan din wani kwadayi ne kawai yasa wanda ke hakurin jure neman wani abu yanzu misali idan da harkar addini harkar ilimi na addini ga aran ma nan misali dalibin da yazo ya taimaka wallahi shi so yake haddace alqur'ani ko ya haddace abin da ya sawwaka misali sai ka dan masa wani dan hanci ni kadan misali ka dan masa wani abu haka kadan wallahi in ya tafi shikenan kana rarrashin nasa ma ya kuka kare ba wani abu yake ba wai hidima ka dora masa ba ba wani nauyi kai yazo din ya karba ku samu ladan amma fama ake misali balle in wani abu ya shigo dan kadan ka duba yanzu misali ake ta fama da mutane mutum zai dauko ƴaƴansa ya ce ya kawo su a karantar da su zai biya zai kaza da kaza kuma ya san ana yin hidima ga ƴaƴansa abinda ba zai iya ba shi sam kuma sai ga misali mutum yana da karfin da zai biya din in ba zai iya ba dan me zama ya sa yazo kuma in ma wani abu ya zo na akasi me zai sa ba zai je ya lafazi mai kyau ba saga ba zai nuna hali na kirki ba ba zai maka ba zai nuna hali na hilmu a ciki ba ya bi abin in yana da iko ya ba in bai da iko ya zo ya lafazi mai kyau ya dinga dai tarerayar wannan zuwa daukar karatun ba da haƙin da ya cancanta abinda ya kamata yayi ba zai yi wannan ba to amma a janibin da yake da kwadayi in yana kwadayin wani abu yana son wani aiki yana son a masa wata hanya yana son yana tsammanin a za a masa wata kyauta wani ma so yake a hada shi da wani wannan din ma ba shi zai bashi ba kokari yana son ya hada shi da wani ne hawan hawa ne amma sai ya jure yawa ana masa je kaka kuma ya ce ba yau ba ya ce to ba komai ran yaushe Allah ya kai mu to zai jure haka to kaga duka wannan hilm ne wato wanda yake zai to ai dama ka salamar abu sai bi a hankali wannan ba yana nufin wai ina nufin kada mu yi hakurin bibiyar abubuwa ba dabi'ar rayuwa ka take amma ya danganta ya kamata inda bai zama darura ko bukata ko ya kamata mutum ya bibi abubuwan ba ya hakuri yawa dama kada ka zama mai kwadayi ma wannan dalili yasa za ka dan yi kwadayin to kada yayi kai abin nan ka kaskanta kanka misali wa idan harafat an khuluqil anati warifqi idan rai ya karkata a barin hali na al'anat natsuwa warifqi da sauki to in harafat imma ila ajalatin wa daishin wa unf sai ran ya karkata zuwa ga kodai gaggawa wa daishin da rashin natsuwa wa unfin da tsanani wa imma ila tafridin wa wada'a ko kuma zuwa ga sakaci da abubuwa da kuma ainihin yasar da abubuwa kawai ya da kai wada'a shine mutun ya da kansa bai ma damu da ainihin kimar kansa ba sakaci da yada kai shi yasa ake cewa rajulun wadi mutum makaskanci wanda ya ajiye kansa bai san mutuncin kansa ba to wal rifq wal anatu bainahuma sauki kamar saukin kai bin al'amura a tsanaki sannan a hankali to a tsakanin wannan yake kar ka zama mai garaje mara tunani yawa yin abubuwanka da tsanani misali kuma kar ka zamanto kai sakaci kaya sadda kanka ka bi abin wato a matsakaicin matsayi wazan harafat an khuluqil izzati allati wahaba Allah ta'ala almu'minin in harafat imma ila kibrin wa imma ila zulli wal izzatu almahmudu bainahuma idan rai ya karkata a barin hali na izza kamun kai ba za mu kira shi girman kai ba kame kai ka ji cewa kai din nan fa kana da kima in wasu suna kimanta kansu da wasu ado abubuwan ado na duniya misali to kai kana jin akwai izza ta abu mafi kima shine musulunci da imani balle ma har Allah ya baka wani rabo na ilimi to kame kai allati wahaba Allah ta'ala almu'minin wanda Allah ya baiwa mu'minai wannan izzar walillahi izzatu walil rasulihi walil mu'minin yau to in mutun ya rasa wannan to in harafat sai karkata imma ila kibrin ko izuwa ga girman kai wai ma ila zullin ko kuma izuwa ga kaskanci wal izzatu baina wal izzatu al mahmudatu bainahuma to izza din kame mutuncin kai da ake yabawa to yana nan tsakanin wa'annan wa ba girman kai wa dan ko yara ne manzo Allah sama misali yana musu sallama to zaka musu sallama zaka yi magana ka saka musu fiska balle wai dan mutun talaka ne ko wani wanda ba kowa bane a zaka yi mu'amala kowa yawa a lokaci guda kuma ba zaka taba yadda ba dan wani ya kai wani matsayin da ya kai ka wulakanta kanka a gurin sa ba shi ma zaka bashi girman sa yanda ya dace anzilun nasa manazilahum ku ba mutane matsayi irin matsayin su amma mutun yana son ya gwada maka wai shi mai wadata ne ko mai mulki ne ko ya isa ka ce a'a kaje aranka ba dan girman kai bace ni ma isasshe ne yawa Allah ya yi ni musulmi ne nake tsammanin Allah ya ji kaina in shiga aljanna in dawo ma har abada cikin yardar Allah ya bani wannan sababin sannan dan dan tarkace na duniya da wanda baka san kai ma karshen ka da shi ba kaga zo kuma ka walakanta ni saboda me kaga in yi a yarda ai ma ce wala respect ake cewa yau wato a mutunta juna shikenan in ku ba yarda ba shikenan ya tafi ya nemi wanda za su yarda da wannan kai dai ka kame mutuncinka to wai zan harafat an khuluqi shaja'a idan rai ya karkata a barin hali na jarumtaka in harafat to sai karkata imma ila tahawurin ko izuwa ga zama dan takife tahawurin shine wato mutum ya abu ya zama takife kawai ko ai koma me zai faru kawai shine tahawur rajulun mutahawwirun mutum da yake dan takife ne shi bai damu ba in zai abu koma me zai biyo baya wa iqdamin ghairi mahmud da tinkara abu wanda ba a yabo ba abin yabo ba wai ma ila jibnin wa ta'khurin mazmum ko kuma mutun ya zama ya karkata izuwa ga tsoro da jada baya wanda ake zargin sa to jarumtaka tana nan tsakani wazan harafat an khuluqil munafasati fil maratibil aliya idan rai karkata a barin hali na gasa cikin matakai al aliya madaukaka wanda ake son mu'mini ya zama yana wannan munafasa galibi an fi son munafasa wato a ayyuka na alhairi to abubuwa na rayuwar ma mutum ya kan yi munafasa kaga wasu suna yi kaima ka yi gasa don ka samu matsayinka kaima to idan mutum ya raba ya rasa wato wannan hali na munafasa na gasa ta ayyuka na alhairi ko sufofin madaukaka wal gibda da kuma qai yawa gibda shine farar hasada da ake fada kaga wani hadisi yazo cewa babu wato misali ba a fara hasada ba a yin hasada sai abubuwa guda biyu mana ka ga mutun ya samu abu kuma kai ma ka damu cewa ka kwaito ka samu irin da ka samu irin sa yace sai wato abubuwa guda biyu mutumin da Allah ya bashi haddar alqur'ani ya karanta ya haddace kuma yana aiki yana karantar wa yana aiki to wannan wato ya cancanta in baka da irin wannan matsayi kai tsaya kaga cewa ka samu irin nasa ba da burin cewa shi ya rasa nasa ba sannan wanda Allah ba shi dukiya sabtacce dukiya kuma yana bayarwa yana ciyarwa a hanyoyin gaskiya to wannan shi ma abin sha'awa ne ya kamata kaso Allah ya baka irin wannan to wannan shine gibda to in mutun ya rasa wannan in harafat imma ila hasadin sai halayya ta karkata ko zuwa ga hasada baya son alheri kuma ga wa'insu kaga wannan ya wuce gibda wa imma ila mahanatin wa ajizin wa zullin wa ridan bidun ko kuma zuwa ga wulakanta kai da kashi da wulakanci da kuma yarda da koma baya wasu suna can suna karatu ko sun yi karatu sun samu daukaka wasu suna kasuwanci sun samu jari wasu suna aiki wasu suna noma wasu suna kaza sai kuma yace ai ya samu yar wata hanya ina dai abin jefawa bakin salati ne in dai ya dan samu ko kaka shikenan shi ko gadi ma ya samu alhamdulillah tunda zai sha inuwa kuma ya danci abinci alhamdulillah to kaga wannan bai da kwazo bai da abin nan munafasa a ransa to zaka samu irin wannan kuma hatta addini da Allah ta'ala ce wa fi zalika falyatanafasal mutanafisun babu munafasa a ransa a lahirar ma bai da wani tunanin samun daukaka wai zan harafat anil qana'ati idan ran ya karkata a barin dangana dangana ita ce qana'a ita ce gamsuwa da abin da Allah ya hore maka ya sara maka in harafat imma ila hirsin wa kalab yawwa sai ran ya karkata ko dai zuwa ga mummunan kwadai wa kalabin da ai mummuna hadama kalab mummunar hadama irin yanda kanuka suka idan suka je wajen cin moshe suna fada da junansu gashi moshin ya fi karfin ya ci shi kadai amma yana fada da wanin sa ya kore shi in ya kore shi kuma ya tafi ma ta ri ba zai iya cinyewa ba amma dai dabi'a ce ta hadama mai tsanani wa imma ila kissatin wa mahanatin wa idaa ko kuma zuwa ga kaskanci da wulakanci da anin ya sadda kai wato watsi da kai wani sai ya ce maka wallahi shi dangananne ne kawai me yasa ba ka je kai sana'a ba ko kai aiki ko kai kaza ce duniya ma nawa take ai dangana tafi komai ba dangana bace lalaci ne da kaskanci kawai yawa in ba ka san duniya ka nemo sai ka ciyar ko ba ka bane ai sai ka gina addinin ka amma ka zauna a kaikashi wannan ba daidai bane wa idan harafat an khuluqir rahmati in harafat imma ila qaswatin wa imma ila dufi qalbin wa jumn nafsin yace kuma idan rai karkata halaye suka karkata a barin rai ya karkata a barin hali na rahama jin kai to sai karkata imma ila qaswatin ko dai zuwa ga bushewar zuciya yawa idan ba tausayin yawa wa imma ila dufin dufi qalbin ko kuma zuwa ga raunin zuciya wajibni nafsin da tsoro a cikin rai kamar la yuqdimu ala zabhi shatin kamar wanda ba zai iya tinkare yanka akuya ba wai yace wai saboda tsamar tausayi wallahi shi ko kaza ba zai yanka ba shi mai tausayi ne a wannan ba irin wannan tausayin ake bukata ba Allah ta'ala ya shar'anta ambata sunansa a yanka abin yankawa yawa ka yanka yawa in kana da hali ka yanka ka bayar yawa ka yanka ka ciyar ka yanka kai abu misali wala iqamati haddin wa ta'dibi waladin hakanan wai yana tausayi ba zai iya tsaye da haddi ba ba zai iya yiwa mazinaci bulala 100 ba bai taba aure ba ko ba zai iya yiwa mashayin giya bulala 80 ba ko mai kazafi misali hakanan ba zai iya ladabtar da yaro ba ce wallahi yaro duk irin yadda zai ni dai ba zai yace shi dai ba zai iya wato yiwa yaron bulala ba dai hayaniyar da yaro zai ya aji yace ba zai iya dukansa ba ko ba zai iya ladabtar da shi ba zaka dauke shi malami misali yawa amma in ya zama kuma ya shahara da dukan yara yawa ya musu dirti dirti to kaga wannan kuma abin sa ya zama mai kasuwa to kaga ya zama matsakaici dai ake so amma kace wannan malami saboda mai tausayi ne tsaban ke tausayi ba shi ba ladabtar da yaro ma'ana ba zai iya dukan yaro ba zai iya sa yaro wani abu ba saboda tausayi kaza kaza tace a wannan ba zai yi ba bazai tarbiya ƴaƴansa ba balle ƴaƴan wasu saboda haka wannan kaga ba tausayi ne da ake bukata ba yace wayas umu anna rahmatu tahmiluhu ala zalika wai yana da awar cewa ai tausayin ne ya sa shi haka amma wa qad zabaha arhamul khalqi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fi mawdi'in wahidin fi mawdi'in wahidin 63 badana shi da yake cewa wai saboda tsabar tausayi ba zai yanka ko kaza ba balle akuya amma ganan mafi jin kan halittu sallallahu alaihi wasallama yayi yanka da hannunsa a guri daya taguwa 63 lokacin hajjin mun kwana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da raquma 100 a matsayin hadaya to shi da hannunsa ne mai darajar da albarka ya soke raqumi 63 sanai baiwa Ali radiyallahu anhu ya karasa 37 kamar yanda ya soke raquma da yawa a lokacin da raquma 70 da yazo da su a Hudaybiya wa qada'a al-aidi min ar-rijali wan nisa kuma yayi umarni a yanke hannayen maza da mata saboda sata misali wannan Fatimatul Makhzumiyya mace ce ma kaga akwai ba za a bar wani saboda tausayi ya kamata a bar mace har ma mutane suka zo suka yi amfani da Usama cewa kai magana wa Manzo Allah sallama a barta to shine yayi musu kankat cewa wallahi ko Fatima ir Muhammad ce tai za a yanke hannunta in dai fiya tabbata a kanta kuma aka yanke hannunta to kaga wannan aiwatar da abin da Allah ya ce a yi to shi ne rahamar shi kansa wanda za ka masa hukuncin shi ne kaji kansa amma barin mutum haka shi ne dokokin turawa wani lokaci a ce a bar mutum haƙƙinsa ne kaza ko tausayi ne kaza da kaza to mike an bar mutane su sangarce rayuwarsu ba za ta yi kyau ba in ma ta yi kyau a bisa yadda suke wahimta to amma mako masu kuma gaba daya a rushe take ba kyau to kaga wannan ba shi bane wa qada al-anaqa ya sare wuyayi wa aqama al-hududa ya tsaida haddodi wa rajama bil hijarati hatta matal marjum ya sa an yi jifa da duwatsu har wanda aka jefe shin ya mutu kamar misali al-ghamidiyya yawa da makamantansu daga cikin mazaje wa kana arhama khalqillahi ala al-idlaq wa arafahum alhali shine mafi jin kai ga halitta a cikin halittar Allah a sake ba kaidi wa arafahum shi yafi su jin kai bil mu'minin ra'ufur rahim haka Allah ya sifanta shi saboda haka wato mutum ainin wanda yake mai himma mai kwazo wajen aiwatar da abubuwa yanda shari'a ta ce ainihin ya aiwatar da su to shine mutum mai halaye nagari cikakku kamar da Ibn al-Qayyim yake cewa wato mai ibada sakakkiya bi ma'ana inda Allah ya ce da shi yayi abu nan sai inda aka ce ya tausaya sai ya tausayin inda aka ce yayi kaza sai yayi yawa duk in abinda shari'a ta fuskantar da shi bai da wani wata matsaya yawa sai abinda Allah ta'ala ya saka shi to wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yafi kowa jin kai da tausayi yawa to amma kuma da Allah ta'ala yi umarni da ayi kaza to shine gaba wajen aiwatar da wannan al'amari wa kazalika alaqatul wajhi wal bishri al mahmud kamar haka sakin fiska da ainihin sakawa mutane fiska al mahmud abin yabo bishiru da kasara daidai yake da alaqatul wajhi shi yasa adafin sa akai fa innahu wasadun baina ta'bisi wat taqdibi wa tas'iril haddi wa dayyil bishri anil bashar fa innahu shi wannan sakin fiska da ake yabawa to tsaka tsakiya ne baina ta'bisi tsakanin daure fiska wat taqdibi da kuma daure fiska tunnike fiska kaga mutum wato ya daure fiska ka rasa menene kace masa ko kam abin ka masa sallama ka gaishe shi amma ya daura fuska wata tsirin hade da kauda kunci wallahi akwai mutanen da wani ya ganka ma an bai lura ka gaishe sosai ba sai ya kauda fuska ba to je kama na misali in kai sallama kawai sai a wuce a barka in ba dan kawai sauke shari'a ba sai ka masa sallama kawai ka rabu da shi tunda baya san yayin maka sai ga gashi madadin ya fuskance ka fuskance shi ku yi wa juna sallama ku gaisa kawai sai ya daure fuska ya ma fuskar shi to wannan shine taqdim da tas'irul had to wannan wa ayyul bishri an al bashar yawa yawa da kuma daure sakin fuska a barin mutane to wannan kaga duka abu ne da ba a so daure fuska yawa a barin mutane wa bainal istirsali bizalika da kuma sakin kai wato sakin jiki da wannan ma kulli ahadin ta da kowane mutum bi haisu yuzhibul haibata ta yanda zai tafi da farjininsa wai zai lulu wa kare kore natsuwarsa zai wasan barkwanci da kakaci da kowa wasa da dariya da kowa abin ya wuce misali babba da yaro namiji da mace da sauransu kowa wai dimi'u fil janibi kama wai dimi'u fil janibi kuma ma zai sa ai kwadaitu wajen taba mutuncinsa shine janib kamar da ake cewa linul janib wato saukin dabi'a to har yayi tsammatar ainihin a mutuncinsa har ya tsammatar wani zai iya taba shi don in ka saki jiki da kowa kana dariya da kowa wani wanda bai kamata ya gaya ma magana ma sai ya gaya maka ko ba haka ba saboda ka zubar da kimarka shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana alhazr wato wasan raha amma kadan yawa kuma da malamai suka yi bayanin cewa hazan ko misali wasan raha ya kamata a yi shi amma gurgurdan hali kadan kar ya yi yawa ya zama ko da yaushe kawai kamar ka'ida mutum ne kawai yawa to in wannan ya faru to sai ya zubar da kima kuma kamar annal inhirafal awwala kamar yadda karkata ta farkon mutum zai mai daure fuska mai kauda kai mai ainihin wato juya mutane baya yuqiru wahshata to yana aukar da kewa wal bubdata da kiyayya wanda dai ya fuskanci haka kake masa ba zai damu da kai ba to yanda mutane sun gane haka shikenan sai kewa ta faru tsakaninka da su ba kai ba jituwa da mutane saboda haka sai mutum akwai mutanen da wallahi hatta iyalansu ma musiba ce kawai ko kaddara take sawa su zauna da su sai ga jin mutane cewa ita dai tana kokawa duk sanda ta gefance ta samu dama tana kokawa akan cewa mijinta ko hira wannan ba zai da ita ba kaza da kaza irin wannan ya zama mai daure fuska mai jabbaranci da sauransu kaga wannan akwai wahsha rayuwa irin wannan kaga akwai azabtarwa wannan furata fi qulubil khalq da kuma gujewa a cikin zukatan halikai to ba a so wa sahibul khuluqil wasadi mahibun mahbub amma mai kikkiawan hali wanda yake matsakaici to mahibun yana da kwarjini gurgurda hali mahbubun kuma abin so ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa halaye da mu'amala da sauransu amma kuma ya fi kowa kwarjini bayan abin da zai zubar da kima bayan abin da zai kawo reni sannan kuma bayayin abin da zai kore mutane kuma yayin da mutum bai ma barkwanci da yawa ba amma ya dau koma kodan kudi ya baka ba za ka so shi ba amma me za ka yi da mutum ya ta ma raha da rashin natsuwa amma kuma amma yana da shi kawai ba zai tallafa maka ba sai dai ta kare kawai a hirar ko ni mai wadata da na sani haka yake shi kuma dabi'arsa in saka wa mutane fuska yawan wasa da dariya da mutane amma fa mamako a gurinsa Allah ke yi Allah to kaga ba a son wannan gare da ya rage wancan din ya zubar da kashi 70 ma misali ya bar 30 kawai amma ya buge sauran kashi 70 din ya dawo da su ta first bangaren hannu da yafi to da yafi amfani yace wa sahibul khuluqil azizun janibuhu bangaren mutuncinsa yana da izza habibun liqa'uhu kuma gamuwa da shi abin so ne yana kanto wannan maganganu daga madarijus salikin na ibnul qayyim wal ana yace to yanzu kan anal awanu lina'isha fi rawdatil akhlaqil hamida lokaci yayi da zamu rayu cikin dausayin halaye na yabo wato ma'ana kaman wannan shimfida muka yi fadar su kuma dalla dalla dake dake zamu shiga daga yanzu yawa mu shiga ne ko mu tsaya tukuna malama ala da lokaci yayi to Allah ya samu dace dama na san daidai nan an jira lokaci insha Allah to Allah ya samu dace abubuwan suna bukatar tadabburi ne kullun mutun yayi ta kokari dai shi dan adam ajizi ne kuma Allah ya jarrabe shi da abubuwa iri-iri na tunani da ke faɗo masa, to amma kullum idan akwai wannan ma'auni na shari'a ana ta kokari, to sai ga abubuwan suna kyautatuwa sannan a hankali mutum yana tafiyarsa a rayuwa, kuma abubuwa suna kyautatuwa kan a gamu da Allah subhanahu wata'ala. In Allah ya so mutum ya gyara abinda Allah ya nufe shi da gyarawa, kuma yana kan niyya, to kuma dama niyyar mutum da yunkurin nasa da inda ya dosa shi za a duba, ba wai iya gundarin abinda ya cimmawa ba, in ba haka ba ainihin da wuya a kai labari. To amma Allah ta'ala rahimun ne bi ibadihi, idan aka mu yi iyakar kokarin mu ganin mun kyautata ainihin fahimtar mu dangane da wannan al'amura, sannan mun aiwatar kuma mu roƙi Allah ta'ala ya taimake mu akan haka. Sau da yawa nakan ce abubuwa da yawa irin waɗannan, wasu suna ba da kuɗi su sai a musu addu'a bukata kaza ta biya, to in akwai abin da ya cancanci mutum ya ba da kuɗi ya ce a masa addu'a, abubuwan su sai kyau, wallahi babu kamar gyaruwar addini mutum da halayensa. Amma da wuya mutum ya zo ya baka sadaka a ramar ce amin addu'a, a taya ni addu'a, Allah ya gyara min halina, Allah ya gyara, sai dai wata bukata ta daban, saboda wannan din abu ne wanda yake kaɗan ne suke riskarsa, amma kuma haka abin yake. Allah ya datar da mu, Allah ya mana afuwa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.